alaƙul musalli wato kurakuran mai yin sallah shi ma dai a bisa koyarwan wato mazhabar wato malikiya. Sannan yayi wani littafi mai suna sifatu dahik wal buka'in nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa mizahihi ma'a ashabihi. Shi ma wannan littafin in Allah ya kaddari mun same shi zamu iya karanta shi, shine siffar wato dariyar manzon Allah da kuma kukan manzon Allah da yake yi, sannan kuma da irin wasan baki da manzon Allah yake yi wa wato sahabbansa, cewa idan ya zauna da su wato yana musu wato shi ma wannan ban sunansa Ustaz wato Ahmad Mustafa Qasim Ad-Dadawi shi ma ya rubuta wannan littafin. Sannan ya sake wani littafi mai suna Idawul Ma'ani wato bayyanar da ma'anoni sunan littafin ala risalati wato a bisa littafin wato risala na Abi Zaid wato Al-Qirawani. Ya ɗauki littafin ya masa wato ya fitar da waɗansu kalmomi ya mai menene maganganu a kansu. San ala shi ma kuma wannan littafin an yi shi ne a bisa wato mazhabar malikiya, dan shi Abi Zaid Al-Qirawani ma ana kiransa wato Maliku Sagir wato Malik wato dan karami. To wannan kadan daga cikin littattafansa da yayi rubutu a kai kenan, duk da yanda muka faɗa ba mu samu wani abu kuma na tarihinsa ba, la'alla ba a rubuta an ɗaura a internet ba, ko kuma la'alla matsala na networking ne ya hana wato ni din na samu, wallahu ta'ala a'lam. To a muqaddimar littafin malam bai bata wani lokaci ba sai ya fara yin magana akan dabi'u ko halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dama in ba mu manta ba sunan littafin shine waɗansu siffofi guda 500 daga cikin siffofin manzon Allah, ya ware su tun daga ɗaya sai da ya kai guda 500 ɗin nan tare da numbering kowace sai da ya mata number daga 1 10 20 abin nan 100 100 200 300 har sai da ya kai su wato guda 500 ɗin nan. Kuma siffofin manzon Allah ɗin nan da ya tashi faɗa ya ambaci siffofinsa kalqiyan da kuma kulqiyan. In an ce kalqiyan abin da ya shafi halitta shine kalqiyan, in an ce kulqiyan shi kuma abin da ya shafi wato ɗabi'u, kamar yadda Abu Isa At-Tirmidhi ya rubuta littafi Shama'il Muhammadiyya, shi ma ɗabi'un manzon Allah ne Imam At-Tirmidhi gaba ɗaya yayi, ya faɗi ɗabi'unsa na halitta ya faɗi kuma ɗabi'unsa wato na halaye. To shi ma shigan irin haka wannan bawan Allah ya yi wato Ahmad Mustafa Qasim wato Ad-Dadawi a cikin wato wannan littafi. Wa alaikum salam. Okay. To asali ga akashi malan kecha su'ilat ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha, an tambayi wato Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an kulqi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, fa qala sai tace kana kulquhu alquran, wato ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato alqurani ne. Kenan ɗabi'a ta manzon Allah bata fita daga da'irar mi wato alqurani ba sallallahu alaihi wa sallam. Sai malam ya ci gaba cewa wa yaghdibu li gadabihi, sannan yana fishi saboda fishin wato Allah madaukakin sarki, wa yarda li ridaihi ko li ridahi, sannan kuma yana yadda da yaddar Allah madaukakin sarki, wala yantaqimu li nafsihi, sannan manzon Allah baya yin intiqami wato daukan fansa a karan kansa, idan an taba shi manzon Allah ba zai dauki fansa akan tabacin da aka yi ba, wala yaghdibu laha, sannan manzon Allah baya yin fushi wato a karan kansa, cewa idan aka taba shi cewa manzon Allah yayi fushi baya yi, illa an tuhika hurmatillahi, sai dai idan an keta wato mi hurmatillah wato daraja ko kuma wato girman Allah madaukakin sarki, anan ne manzon Allah yake yin wato fushi, fa yaghdibu lillahi, idan zai yi fushin sai yayi fushin domin Allah, wa idza gadaba, sannan idan manzon Allah din yayi fushi lam yaqim li gadabihi lam yaqim ligadabihi ahada, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya daukan fansa akan wani. Shi manzon Allah baya yi, cewa wai wani ya fi satan da shi ya dauki fansa akai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yi. Wa kana ashja'un nas, manzon Allah ya kasance shine mafi jaruntakar wato mutane. Wa ashabu, shine kuma yafi su wato yawan kyauta sallallahu alaihi wasallam. Wa ajwaluhum, da as-safa da al-jud, duk shigan ma'anar su da duk kyauta ne, cewa shine yafi su wato yawan kyauta. Ma su ila shay'an faqalana, ba a taba tambayan manzon Allah ya ce babu ba. In dai akwai zai dauka ya bayar sallallahu alaihi wasallam, wala yabitu fi baitihi dinaran wala dirham, manzon Allah baya kwana a gidansa da wani dinare ballantana dirham. In dai yana da shi manzon Allah zai dauka ya bayar, ba zai zauna da shi ya kwana da shi ba dan ya wayi gari da shi, manzon Allah baya yin haka. Fa iza faddala, idan wani abu ya rage a hannun manzon Allah, walam yajid man ya'khudhuhu, manzon Allah bai samu wanda zai karbi wannan abin ba, to minane mana yace wa fajjahu layl, sannan kuma sai dare ya shigo. Lam yarja ila munzilihi, manzon Allah baya komawa gidansa da wannan abun. Hatta ya bara'a minhu ila man yahtaju ilayhi, har sai ya kubuta da wannan abun zuwa ga wanda yake bukata. In dai da dirhami ko wani abu a hannunsa dare ya zo, to manzon Allah ba zai shiga gida da wannan abun ba, har sai ya nemi mabukaci ya bashi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda malam ya faɗa. Wala ya'khudhu mimma ataahu Allahu illa kuta ahlihi aman qabina minane qad, cewa manzon Allah baya riƙa daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya bashi sai abin da zai ci iyalansa na shekara guda, cewa duk wadatar da manzon Allah ya samu baya daukan abincin da ya wuce na shekara guda ya ajiye a store din sa sallallahu alaihi wasallam. Min aisari ma yajidu min at-tam, daga mafi saukin abin da ya samu, min at-tamri wato na dibino ne, idan manzon Allah ya same shi, idan shine ya sawwaka a gare shi ya samu, au sha'ir ko kuma sha'ir. Summa yu'asuru min quti ahlihi hatta rubbama intaja qabla inqida'il am, mala yake cewa sannan manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yu'asir min quti ahlihi, wato yana ragewa ko yana fifita wani akan iyalan, akan abincin gidansa, akan iyalan nasa a wannan lokacin. Hatta rubbama, kai mala yace sau da yawa ma ana iya samu intaja manzon Allah din yana bukata qabla inqida'il am, kafin shekarar ta ƙariya, ba an ce yana aje abinci wato baya wuce na shekara guda yake ajewa ba idan ya samu wadata ba, to duk abin da ya haura shekara guda manzon Allah yana rabar da shi ba, to wani lokacin ma kafin shekarar ta ƙare manzon Allah ya rabar abin da yake hannunsa, har sai wato ya bukata sallallahu wato alaihi wasallam. Malam cewa kana min ahlimin nas, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga cikin mafiya hakurin wato mutane. Wa ashadda haya'an, sannan manzon Allah shine mafi tsananin kunya wato daga cikin mutane. Min al-uzra'i fi qudriha, fiye da budurwar da take cikin wato ɗakin, cewa manzon Allah yana da kunya fiye da budurwar da take cikin mi wato ɗakin ta a wannan lokaci. Yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance hafidun darfi, wato yana kafidun darfi ne sallallahu alaihi wasallam, wato yana saukar wato da ganinsa, cewa manzon Allah baya daga gani ya diga kallon ko ina da ko ina, cewa ko yaushe idansa a mi yake, wato a ƙasa yake sallallahu alaihi wasallam. Nazaratuhu mulahaza, sannan kallon manzon Allah ya zama mulahaza ne, cewa wai ba yana kallo ne wai ya tsura ido ba baya daukewa ba, a'a, irin in an ce al-mulahaza shine mutun ya dan tsinka yi kallon kuma ya kauda kansa, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, baya dimanta kallo wato a abu idan ya tashi kallo. Wa kana aktsarun nasi tawadi'an, manzon Allah shine mafi yawan mutane wajen kaskantar da kai, cewa yana da kaskantar da kai. Sannan yajibu man da'ahu, yana ansa kiran wanda ya kiraye shi,
duk wanda yazo ya gayyaci manzon Allah walima ne ko daurin aure ko abin da ya kama da haka manzon Allah yana ansawa min ganiyin aw faqirin shin wanda ya gayyace shi din nan mawadaci ne ko kuma wato matalauci ne aw hurrin aw abdin ko kuma da ne ko bawa manzon Allah baya bambancewa cewa duk wanda ya kira shi manzon Allah yana ansa wato kiran sa wa kana arhamin nas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine mafi tausayin wato mutane yana ta tausayi sallallahu alaihi wasallam sannan yusqil ina'a lihirratin sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yusqil abinnan ina'a yana karkatar da kwano sallallahu alaihi wasallam lihirratin wato ga kuliya awana wama yarfa'uhu hatta tarwiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya dagewa kwanan nan a gaban kuliya hatta tarwiya wato har sai ta koshi sabon tausayin manzon Allah yana iya zuwa ya ajiye abinci a kuliya kuliya ta ci ta sha cewa manzon Allah ba zai dage wannan kwanan ba har sai wannan wato kuliyar wato ta riga wato ta koshi sallallahu alaihi wasallam Malam yace yana yin haka ne ba dan komai ba rahmatallaha domin tausayawa wannan kuliya din shi sallallahu alaihi wasallam wa kana a'affun nas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a'affun nas shine mafi kamewar mutane wa ashaddahum ikraman li ashabihi sannan shine kuma mafi tsananin karamci ga sahabbansa sallallahu alaihi wasallam la yamudda rijlaihi bainahum manzon Allah baya miƙe kafofuwansa tsakanin sahabbai idan ya zauna wai ya miƙe kafofuwa sauran sahabbai su kuma su nannade kaman yanda ake yi a fada to manzon Allah baya yin haka sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci sannan malam yake cewa wai wasibu alaihim sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yalwata wa sahabbansa idza daqa makalu idan wuri ya kunta idan aka zo majalisun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zauna sai wuri ya kunci to manzon Allah shi sai ya matsa dan wani ma ya samu wurin da zai zauna shi yasa Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shizu fanshizu yarfa'illahu allazina amanu minkum to manzon Allah shi yake fara wannan abu cewa baya yin irin zaman marar kani a majalisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana yalwatawa wato sahabbansa idan wuri ya wato kunci walam takum rukubatahu tataqaddama rukubata abinnan jalisi cewa guyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa gabata akan guyoyin abokin zaman sa kenan idan an zauna an yi da'ira a majalisin manzon Allah guyuwar manzon Allah tana daidai da guyuwar wato sauran sahabbai ba an ka zo ma ba za ka bambance waye ma shugaban a ciki ba duk ga baki ɗaya sun waye gari sun zamo mi kai ɗaya malai yace lahu rifaqa'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da abokanai ko abokanan wato zama yahifuna bihi waɗannan abokanan zaman nasa suna girmama manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam idza qala ansutu idan manzon Allah yayi magana sai su ja bakin su su shiru ba sa yin magana sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah yabe su innal ladzina yaguduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladzina amtana Allahu qulubahum littaqwa mala yace wa in amara idan manzon Allah ya umarni tabadaru li amrihi sai su gaggawa wajen umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yatahammalu li ashabihi sannan manzon Allah ya kasance ya tahammal wato yana daukan nauyin ga sahabbansa shi ba irin wannan kashin dankali bane babba akan mi yara ba manzon Allah ba haka yake ba yana daukan dawainiyar wa sahabbansa wa yaminana mana yace wa yatafaqaluhu sannan manzon Allah yana neman su idan akai kwana ɗaya kwana biyu bai ga mutum ba manzon Allah sai ya ce ina wani ko wato lafiya wa yas'al anhum sannan yana tambayar su ya dinga cewa ya labarin wani a babu misali sai ya ce faman marida adam duk wanda ya jinya daga cikin sahabbansa manzon Allah yana zuwa yana gaishe shi kai har wanda ba musulmi ba ma manzon Allah yana zuwa yana gayarwa kamar yanda ya je ya gaida wato yaransa mai masa hidimar gida wannan ba yahudan sallallahu alaihi wasallam wa man gaba da alahu duk wanda kuma ya fakku cewa baya nan ya tafi to manzon Allah zai na masa addu'ar wato alkhairi sallallahu alaihi wasallam wa man mata istarja'a fihi duk wanda kuma ya rasu daga cikin su manzon Allah zai masa istirja'i wato inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa atba'ahu du'a'an sannan manzon Allah kuma sai ya bi shi sallallahu alaihi wasallam wato du'a'an wato wajen yin addu'a sallallahu alaihi wasallam wa yas'alu anhu sannan anhu sannan kuma manzon Allah yana tambaya malam sai yake cewa menene wa man takawwafa an yakuna wajadu fi nafsihi shay'an in talaqa ilayhi hatta ya'tihi fi munzilihi cewa duk wanda ya samu wani abu a ransa wanda yake jin tsoro akan wannan abu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi tattaki ya je har gidansa wato ya same shi manzon Allah malam yake cewa wa yakhruju ila basatini ashabihi manzon Allah yana fita zuwa gonakin wato sahabbansa sallallahu alaihi wasallam wa ya'kulu diyafatahum sannan idan yaje sai yaji abin da suka mi tanada masa shine diyafa duk abin da suka tanada wa manzon Allah idan manzon Allah yaje ya samu a wannan lokacin wato sai yaji wa yata'allafu ahla ash-shark sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana haduwa ko yana tattara ma'abuta ash-sharaf wato daukaka masu girma wa yakrinu ahlal fadali sannan yana fifita kuma ma'abuta wato falala sallallahu alaihi wasallam wala yadawi basharahu an ahli manzon Allah baya tattara fuskarsa ko kace baya daura fuskarsa a wani manzon Allah in ka ganshi bashashatul wajhi ne da'iman wa abadan shi yasa yace la ta'kiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akaka bi wajhi dalil kada ka raina kyakkyawan aiki ko min karancin sa koda ka hade da dan uwanka da sakakkiyar fuska ne haka manzon Allah ya fada to manzon Allah baya daura fuska sannan wala yajfu alaihi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin jafa'i a wani shine baya tsananta masa idan manzon Allah ya ganshi wayaqabilul ma'azaratal mu'tazir ilai manzon Allah yana karban uzurin wanda ya kawo masa wato uzuri idan wani yazo ya ce manzon Allah kaza da kaza sai manzon Allah ya karba ba zai ce ƙarya bane ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa munafikai suke ta kawo manzon Allah uzuri da basu je yakin Tabuka ba manzon Allah ya dinga karba daga ƙarshe kuma Allah madaukakin sarki ya tona musu mi wato asiri sallallahu alaihi wasallam sannan malam yace wadda'ifu wal qawiyyu indahu fil haqqi sawa da mai ƙarfi da mai rauni a wajen haƙi ga baki ɗayan su ɗaya suke a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan wannan mai rauni ne manzon Allah baya fifita mai ƙarfi wato mi a kansa wala yada ahadan yamshi kalfahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya barin wani yana tafiya a bayansa shi ya wuce gaba irin ƴan shan miya su biyo bayansa manzon Allah baya yin haka wa yaqulu har ma yana cewa kallu zahari lil malaika ku kare baya na ga malaika cewa su zamo malaiku su ne bodyguards din sa ai manzon Allah madaukakin sarki yake faɗa mi lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah babu wani mutumi da yake tafiya sai yana tafiya tsakanin malaiku guda nawa hudu damansa daya hagun dinsa daya gabansa daya bayansa mi daya to waɗanda suke sahabbai in suka biyo bayan manzon Allah sai manzon Allah ya ce ku daina bin bayana ku kyale min bayana a malaiku su zamo su ne masu take min mi wato baya sallallahu alaihi wasallam haka yake faɗa wala yada'u ahadan yamshi ma'ahu wa huwa raqib manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya barin wani yana tafiya da shi yana tafiya a kafa alhali shi kuma manzon Allah din yana kan abin hawa hatta ya hamilahu har sai manzon Allah din ya dauke shi inda manzon Allah yana kan abin hawa sannan ga wani kuma ya zame masa rafiki abokin tafiya to manzon Allah ba zai bar shi ya tafiya da kafa ba sai dai ya ce kai ma hau sai su taru su hau kan wannan dabbar wato su biyu fa in aba idan wannan mutumin yake hawa saboda girman manzon Allah to makala sai manzon Allah ya ce masa taqaddamni ila makani fulani cewa ka rigaye ni zuwa wurin wani amma dai ba za su tafi ba. Zai ce masa ya ci gaba, na je na same ka a wani wuri. Amma bayan da za a yi manzon Allah yana kan abin hawa, shi kuma yana tafiya a kan kafa, manzon Allah baya yin haka. In ma ya hau, in ma dai ya gaba manzon Allah ya yi mi ya rusko shi, wato sallallahu alaihi wasallam, yakhdimu man kadamahu, manzon Allah yana yin hidima a wanda ya masa hidima. Duk wanda ya masa hidima shi ma manzon Allah yana kwatantawa. Walahu abidun wa ima'un, manzon Allah yana da bayi maza, sannan kuma yana da bayi mata. Wala yartafi'u anhum fi ma'akalin wal malbas, sannan manzon Allah baya daukaka akan su wajen abinci da kuma tufafi. Irin abincin da manzon Allah yake ci, irinsa bayinsa suke ci. Irin tufafin da manzon Allah yake sakawa, irinsa bayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke sakawa. Manzon Allah baya saka shadda galila ko shadda mai tsada ya sayo alawayya a bayinsa. Idan ya saka shadda, shi ma bayinsa mai za su saka? Yawwa, irin kwatankwaci. Idan manzon Allah ya ci kizuwar kaza, su ma bayinsa mai za su ci kizuwar kaza? Ba za su ci wani abinci daban ba ko abin da ya kama da haka, sallallahu alaihi wasallam. Mana ya ce, wa kala Anas bin Malik, ɗaya daga cikin masu yi masa hidima a gida, Anas bin Malik yana cewa, kadimtu na hawa min ashari sinina, na yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kadimtuhu sallallahu alaihi wasallam, na yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima, na hawa min ashari sinina, kwatankwacin shekara goma. Tunda manzon Allah ya shigo garin Madina, gyatimarsa Rumaisa'u ko Gumaisa'u ta ɗauko shi ta kawo shi a manzon Allah a mazannin ɗan hidima. Sai da ya shekara goma yana yi wa manzon Allah wato hidima, amma ya ce, fa wallahi, na rantse da Allah, ma sahibtuhu fi hadarin wala safarin illa safarin, cewa ban taɓa abokantakan manzon Allah ba a zaman gida ko a halin tafiya ba, li akhdimahu, domin na masa wato hidima, illa kanat kidimatuhu ilayya aksaru min kidimati, sai dai hidimar da manzon Allah yake min ta fi yawa akan ni hidimar da nake masa. Kenan tit for tat ake da Anas dawa da manzon Allah, har ma hidimar manzon Allah ta fi yawa akan hidimar wa wato Anas wato bin Malik a wannan lokaci din. Yace, wa ma qala li uffin, sannan manzon Allah bai taba ce min tir ba a shekara goma nan. Manzon Allah bai taba ce wa Anas wato tir babin musali kat, wala qala li shay'in fa'altu, sannan manzon Allah bai taba ce min a wani abu wanda na aikata ba, lima fa'alta kaza, dan me ka aikata kaza. Duk abin da wani Anas ya yi da wanda ya yi daidai da wanda bai yi daidai ba, manzon Allah baya masa inkari sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin. Wala li shay'in lam af'alu, kuma manzon Allah bai taba faɗa min a wani abu ba wanda bai aikata shi ba, yace ala fa'alta kaza, dan me yasa baka aikata kaza ba. In ya aikata falillahi alhamdu, in bai aikata ba manzon Allah ba zai ce Anas dan me yasa baka aikata kaza ba. Haka suka zauna tsawon shekara goma tsakanin Anas da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda irin dabi'u na manzon Allah. Da Allah ya ce, wa innaka la ala kulikin azim, wallahi tabbas ya manzon Allah kana kan dabi'u wanda yake wato kyawawa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa amara bi islahi shat, manzon Allah ya kasance a halin tafiya, sai ya yi umarni da a gyara wata akuya, a yanka, a feɗe, a dafa. Faɗan wannan maganar ke da wuya, fa qala rajul, sai wani mutum sai ya ce wa manzon Allah, ya rasulullah, ya manzon Allah, alayya zabahuwa, ni ne zan yanka akuya, shi ne alayya zabahuwa. Tunda dai ka ce a yanka akuya, to ni zan yanka ta. Wa qala al-akhar, sai wani kuma ya ce, alayya salakuha, ni kuma ni zan feɗe ta, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faƙalal akar, sai kuma wani ya ce, alayya ɗabaƙuha, ni ne zan dafa ta, ya manzon Allah. Duk sabai ba suna raba aikin wato a tsakaninsu, tun da dai manzon Allah ya yi umarni. Nan take shi kuma manzon Allah sai ya ce musu sallallahu alaihi wasallam, wa alayya jam'ul haɗabi, ni kuma ni ne mai tattarowa itace. Shi zai je ya tattaro itacen da za a dafa akuya sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya rasulullah, sai suka ce, ya manzon Allah, na hannu na kifika, ai mu za mu isar maka ba sai kai aiki ba muna tare da kai kana cikin mu kuma a ce kai zaka je ka ebo ita ce faqala sai sallallahu alaihi wasallam yace qad alimtum annakum takfunani yace haqiqa na sani cewa kun wadatar mu za ku iya wadatar mun akan komi dukkan abin da na umarta cewa za ku iya yi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace walakin akram an atamayyaza alaikum sai dai ina kyama na bambanta a cikin ku ashe ni na bambanta a cikin ku sallallahu alaihi wasallam sai yace fa inna Allah yakrahu min abdihi an yarahu mutamayyizan baina ashabihi domin Allah yana kyama daga bawansa ya ganshi mabambanci a cikin wato ƴan uwansa ashe a ce mutun yana tare da ƴan uwansa saboda Allah ya masa baiwa ta ilimi ko Allah ya masa baiwa ta kuɗi ko Allah ya masa baiwa ta mulki ko ta sarauta ya bambanta da waɗanda suke tare wannan abin kyama ne a wurin Allah Allah baya su shi yasa manzon Allah bai so ya bambanta tsakanin sa da wa ba da sahabbansa yanda za su yi hidima wajen dafa akuya shi ma haka manzon Allah yasa nasa ƙarfi din domin wato haka mallan yace waqama fa jama'al hada nan take sai manzon Allah sai ya tashi sai ya dinga daukowa itace a kansa yana zuwa yana ajiyewa domin a dafawa domin a tafa akuya sallallahu alaihi wasallam shi ba irin shugabanni bane ba da suke bambanta da sauran mi shugabanni ba saboda ai manzon Allah ya ce sayyidun nasi kadimuhu cewa shugaban mutane dan boyi boyin su duk wanda ya wayi gari ya zama shugaba a cikin mutane to shi ya zama musu dan boyi boyi shine zai na musu hidima ba su ne za su na masa mi hidima ba shi yasa ce man ju'ila qadiyan bainan nas faqad zubiha bi ghairi sakine duk wanda aka sanya shi shugaba a tsakanin mutane ya zama shine mai hukunci to an yanka shi ba tare da wuka ba dan ya dauki dala babu gammoni a kansa da zai sake je gaban Allah a ranar da zai je gaban Allah yayi albus to wannan abin zai sabbaba masa mi rashin shiga aljanna dan manzon Allah ya ce manissar akullahu ra'iyata fa yamutu yawma yamutu wa huwa gashim da ra'iyatihi illa harrama Allahu alayhi aljanna duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi kiwon wani abu ya mutu a ranar da zai mutu yana mai algus dangane da kiwon da aka bashi manzon Allah ya ce illa harrama Allahu alayhi aljanna sai Allah madaukakin sarki ya haramta masa wato aljanna mallan yake cewa kana sallallahu alaihi wasallam fi safari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a halin tafiya fa nazala ila salati sai ya sauka domin yin sallah aka yada zango saboda lokacin sallah yayi za a yi sallah summa karrara ji'an bayan ya sauka ya dauki buta zai tafi kama ruwa kawai sahabbai sai suka ga manzon Allah ya dawo dawowarsa ke da wuya faqila sai aka ce ya rasulullahi ya manzon Allah aina turidu ina kuma zaka je ya sallallahu alaihi wasallam faqala sai yace a aqilu naqati na dawo ne zan kulle taguwata abin da ya dawo da shi zai kulle mi taguwarsa faqalu sai suka ce nahanu na aqiluha mu za mu kulle maka ita ya manzon Allah qala sai yace la a qala sai manzon Allah yace la yasainu ahadukum bin nas kada dayan ku ya dinga neman taimako a wurin mutane walau fi qudimati min suwaki koda itacen suwaki karan suwaki wannan da mutun zai abin nan ban sunansa zai kariya a jikin bishiya ya miƙa ya kariya kar ya ce wani kariyo min suwaki haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kaga kenan manzon Allah nan ya toshe kofar wata mu kofa ya toshe shine kofar wato shirka kar a barwa mutane kofar isti'ana neman taimako mutane su je su dinga neman taimako a wurin mutane da waɗanda mutane da su iya da waɗanda mutane ba za su yi mi ba iya ba daga zarar mutun ya nemi taimako a wajen mutane abinda mutane ba za su iya ba to wannan ya aikata shirka shine al-isti'ana neman taimako ana yin sa ne a wurin wa Allah madaukakin sarki shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakon ka wato Allah madaukakin sarki kenan manzon Allah sai ya hana sahabbai su kulle masa taguwarsa sai ya dawo da kansa ya yi mi ya kulle sallallahu alaihi wasallam shi ba irin wanda yake tafiya bane ake rike masa linzamin wa wato linzamin dokin sa ana jin sa ko abin da ya kama da haka ba wa kana sallallahu alaihi wasallam yajlis manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zama wala yaqumu illa ala zikrin, sannan kuma baya tashi manzon Allah illa ala zikrin, sai dai a bisa wato ambaton wato Allah. Zaman sa da tashin sa gabaki ɗaya manzon Allah yana cikin wato zikiri sallallahu alaihi wasallam. Wa idan ta ila qaumihi jalasa haisu intahabi, idan manzon Allah yazo cikin sahabbai suna zazzaune, to idan yazo zai zauna, sai ya zauna a ƙarshen inda wurin zama ya ƙare. Shi ba shi da wani specific wurin zama, ba shi da karaga sallallahu alaihi wasallam. Fadar manzon Allah babu karaga shi sallan. Idan ya fito daga gida wasu sun riga shi zuwa, to inda ya samu nan yake zama, shine yana zama ne a inami haisu intahabihi majras, inda wato wurin zama wato ya kare sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'muru bi zalika, sannan manzon Allah yana umarta da yin haka, cewa idan mutum ya zo wurin zama, to ya zauna a inda wurin zama ya kare, kada ya yi kokari ya ce zai kutsa. Ba haka ma ya hana wato wani sahabi ya shigo cikin masallaci ba, manzon Allah yana kutuba ranar Juma'a ba, ya tashi yana ta tsallaka kayuwan mutane, sai ya wuce ya tafi sahun farko ba, manzon Allah ce masa, kai bawan Allah zauna mana. In zai zo masallaci yana son sahun gaba, ya zo da yaushe? Ya zo da wuri. Manzon Allah kar ya zo ya dinga har abin nan. To idan mutum ya zo wurin zama, to ya nemi ya zauna. Ba haka manzon Allah ya hana kada mutum ya raba tsakanin mutane biyu ya zauna ba, sai da mi? Sai da izinin su. Kar ka zo mutum biyu suna zaune anan kawai ka shiga tsakiyar su ka zauna, har sai ka ce dan Allah ina so na zauna anan, in suka ce eh sai ka zauna. Haka manzon Allah ya hana mutum mutane biyu suna zaune, wani ya zo ya nemi wato zai gana da wani, har sai ya nemi izinin wami, ko suna zaune su su uku, su tashi su ware su ce da su gana ba tare da izinin wa ba. Wato ba tare da izinin ɗaya ba. Duk manzon Allah ya haɗa waɗannan ba don komai ba, don ya samar wa sahabbansa mai kyakkyawan mu'amala, kar wani ya ji haushin wani a babin misali. To shi manzon Allah ya kasance irin wannan, yana umarta da haka. Sannan wa yu'i kulla jalisahu nasibahu, manzon Allah yana ba wa kowane abokin zamansa wato haƙƙinsa. In dai abokin zaman manzon Allah ne ya zo ya zauna tare da manzon Allah, to manzon Allah yana ba shi wato haƙƙinsa. Wala yahsubu jalisahu anna ahadan akramu alayhi minhu, shi manzon Allah baya tsammani cewa abokin zamansa lalle wani daga cikin abokanan zamansa cewa manzon Allah din shine yafi shi wato karanci, ko kuma wani daga cikin abokanan zaman manzon Allah ba sa ji a ransu cewa wani daga cikin su wato yafi su wato karamci, yafi su girma a wurin manzon Allah. Gabaki ɗaya sun dauke kansu mi sawa'un bi sawa, wato daidai da daidai, haka manzon Allah wato ya dauke su sallallahu alaihi wasallam. Wa idza jalasa ilaihi ahadu, idan wani ya zauna a wurin manzon Allah, ya zo ya zauna tare da manzon Allah, to lam yaqif sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah baya tashi hatta yaquma allazi jalasa ilaihi, har sai wanda ya zauna a wurin manzon Allah ya tashi. Inda wani ya zo ya zauna, ba zai ce masa kada ina astaghfirullah, ba zai ce masa ina zuwa ba, bara ya tashi ya bar shi a zauna ba. Koda manzon Allah yana da wani uzuri sai ya dan jira shi sai wannan ya tashi, sannan sai manzon Allah din yayi mi ya tashi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin. Ba ka ga mutun yayi tattaki la Allah, ya je gidan mutun ya kai masa ziyara, amma sai ya ce masa to ni fa zan tafi fa, kai kuma yanzu ina za ka yi? Wannan ba dabi'ar manzon Allah bane, sai dai inda wani uzuri mai karfi kamar yanda zamu ji wato a babin musali. Illa an yasta'jilahu am, sai dai in wani al'amari ne ya gaggautowa manzon Allah din, to fa yasta'zinahu, sai ya nemi izinin sa, yace da Allah ina neman izini, wani al'amari ya bijiro min zan tashi dan je. Kaga tun da manzon Allah ya nemi izini, wannan la Allah zai bashi mi izini. To haka ake so. Idan kai bako la Allah a shago, la Allah a ina ne a wurin zama, wane ne yazo, to ba kai ba za ka tafi ka bar shi ba, sai kaga wani ya tafi ya bar mutumin ta tantance ya ce masa ina dawowa, la Allah sai ya kiye dawo har mutumin ya gaji ya yi mi ya tashi. Manzon Allah ya ce wanda ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama, fal yakrim daifahu, ya girmama bakonsa. Alama ne na imani da Allah, alama ne na imani da ranar tashin alkiyama, mutum ya dinga girmama wanda ya kawo masa wato ni wato ziyara. Shi yasa manzon Allah baya yin irin wannan. Wala yuqabilu ahadan bima yakrahu, manzon Allah baya fuskantar wani da abin da yake kyama. in dai ya san mutun yana kyamar abu manzon Allah baya yi shi yasa lokacin da ya kaura ya zo Madina ai ya ji sunayen mutane sai a kira wani da wani suna in aka kira sai yaga kuma in an kira shi baya so alhali shi irin suna laqaba din nan na gaira ba dalili daga ƙarshe sai Allah madaukakin sarki ya ce wala tanabazu bil alqabi bi salisumul fusuq ba adal iman kada ku dinga jifan junan ku da laqaba waɗanda ƴan uwan ku ba sa so tirda mummunan suna bayan wato imani to manzon Allah idan ya san mutum baya son abu manzon Allah baya fuskantar sa ba irin mu bane ba a yanzu sai ka ce baraka gani dan tsokali wani baya son abu kaza kawai yana zuwa sai ya tsokale shi to wannan ba dabi'a ne ta manzon Allah ba ko irin kaga irin wasa na koya kayan nan din manzon Allah ya hana kaga wani wai dan ya dan manta wayarsa ko ya dan gafala da ita sai kaga wani ya koye ya sa yayi suit of inter wai dai sai ya wahala ya bashi duk wannan manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam ba a irin waɗannan abubuwa malan yace wala yajzi sayiat bi misliha manzon Allah baya rama mummuna da makamancin ta in an masa mummunar abu manzon Allah baya ramawa da mummuna ai wala tasawi alhasanatu wala sayi'a idfa billati hiya ahsan haka Allah madaukakin sarki yace duk wanda kaga an masa mummuna yace ya rama da mummuna to bai san menene mu'amala sallallahu shi manzon Allah bai bal yafu manzon Allah yana yin afwa wa yasfu sannan kuma yana kauda kai sallallahu alaihi wasallam ba haka ya faru da Abubakar Siddiq ba a lokacin da aka yi ta yawo a garin Madina cewa Aisha ta yi zina Aisha ai abin nan a tare da shi akwai Mus'ab ban sunan sa menene wannan dan gidan abin nan wane ne bin Usasa din nan yana gidan Abubakar shi ma sai ya ta yawo da irin wannan abin nan bayan an wanke Aisha kuma sai Abubakar Siddiq ya ce shi babu ruwan sa da shi sai Allah madaukakin sarki ya ce wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'a ayyutu ulul qurba والمنين والمساكين والمجاهدين في سبيل الله وليعفوا وليصفوا الا تحبون ان يغفر الله لكم sai Allah madaukakin sarki ya ce Abubakar Siddiq kare haka dan haka duk irin munanawa da mutun yayi wa mutun yayi hakuri ya kauda kai idan yayi kauda kai din ba komai yayi ba ibada ne shi yasa a ƙarshe Allah ya ce ala tuhibuna an yaghfira Allah lakum kuma ba ku son Allah madaukakin sarki wato ya muku gafar ashe idan mutun ya munana maka kai kuma ka kauda kai akan sa sanadiyar wannan sai Allah madaukakin sarki ya gafarta maka mi wato zunubanka malam yake cewa kana sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya udal marida wato yana gaida wato maran lafiya sallallahu alaihi wasallam wayujibul minana wayuhibbul masaqina sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son wato miskine wayujalisuhum sannan manzon Allah yana zama ta wannan miskine din wayashhadu janaizahum sannan kuma yana halattar wato janaizasu shi ba irin shugaba bane ba wanda kawai janaizar manyan mutane yake zuwa ba shi talakansa babu ruwan sa da shi manzon Allah da talaka da wanda ba talaka ba duk manzon Allah yana zuwa janaizar sa ananin mun fada cewa manzon Allah lokacin da wannan mar'atu sauda din nan ta rasu cikin dare sahabbai suka dauke ta ba a bakin komai ba suka kisa giya wa manzon Allah cewa ta rasu aka shirya ta aka gyara ta aka kai ta magwancinta da daddare ba a giya wa manzon Allah ba bayan kwana biyu manzon Allah bai ganta a masallaci ta zo ta yi tsintsincen wannan ganyayyakin da take ba manzon Allah yake tambaya ina take aka ce ai ta rasu manzon Allah ya ce to dan me yasa buku sanar da ni ba suka ce ai manzon Allah kaza da kaza kuma ta mutu da daddare ne mun ga dawainiya mi daga ƙarshen manzon Allah mi yace ku nuna mun kabarinta manzon Allah ya je ya tsaya akan kabarinta ya je ya mata mi su suna ganin ta ba kowa ba amma shi kuma a wurin manzon Allah ita mai micece wato ita mai daraja ce wato sallallahu alaihi wasallam dan haka manzon Allah yana zama tare da talakawa sannan yana kuma halattar janaizansu wala yahqir faqira manzon Allah baya rena wato matalauci li faqarihi saboda talaucinsa ba irin yanzu bane ba idan kai talaka ne kai ba kowa bane ba manzon Allah baya yin haka wala yuhabbu abinna malikan li mulkihi sannan manzon Allah baya kambaba wani mai mulki saboda mi mulkin sa manzon Allah baya yin wannan haka dan mulkin sa ai mulkin da Allah ya bawa manzon Allah yafi mi wato yafi nasa a babu misali sannan yu'azzimu ni'mata manzon Allah yana girmama wato ni'ima wa in qallat ko mun karancinta duk ni'imar da Allah ya masa ko mun karancinta manzon Allah sai ya girmama ta saboda ya san wannan ni'imar a bar mi cece a bar tambaya ne ruwan sanyi suka shafa da sahabban sa fa da shi da Abubakar da Umar ranar da daddar da suka fito kowa yunwa ta fito da shi ya rasa yanda zai yi manzon Allah ya ce ku zo mu je gidan wani suka je wannan baban Allah ya yanka musu akuya ya fede ya gasa suka ci suka sha ruwan ruwan sanyi daga ƙarshe manzon Allah ya ce musu summa la tusalunna yawma izin anin na iya ce wallahi tabbas sai an tambaye ku akan ni'ima shi yasa hadisi manzon Allah ya ce ni'imar da za a fara tambayan bawa a ranar tashin alkiyama wanda ne ni'imomin da Allah ya masa ba za a tambaye shi ba ni'imar mulki ba ba ni'imar sarauta ba ba ni'imar kuɗi ba ba ni'imar wane ne ba ni'ima ta farko ita ce ta lafiya ita da a fara tambayan ta ni'ima ta biyu manzon Allah ya ce ni'ima ta ruwan sanyi yanda yake zuwa yake fude fridge din sa ya sha ruwan sanyi ya tiltila a cikin sa yayi gatsa wani sa'ilin yace alhamdulillah wani sa'ilin ma ya kememe yake godewa Allah to wallahi sai an tambaye shi ruwan sanyi ranar tashin alkiyama manzon Allah ne ya fara summa la tusalunna yawma izin alayni sai an tambaye mu duk wata ni'ima da Allah ya yi wa mutum sai Allah madaukakin sarki ya tambaye shi sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tambaye shi mallan yake cewa yana girmama wato ni'ima komin wato karancinta wala yazummu minha shay'an sannan baya zargin wani abu a cikin ni'ima duk ni'imar da aka bashi komin karancinta ba zai zarge ta ba ba irin mu bane ba yanzu an ba wa mutum lafiya an bashi zai iya wayan gari ya samu abincin da zai ci amma kullun kuma a cikin mu yake korafi yanzu wani yana can ya kasa kansa a kasuwa har ya tare bai yi kokobo dazuma na fada jiya ina kasuwa a wajen mu har aka sako ruwan nan ina tare da mutum uku wallahi har aka tare mu su kokobo kuma haka da su koma gida suna da mata suna da iyali har su haka da su koma gida kuma kaga dole gida yana buƙatar ayimi akai masa amma yanzu wani yafi karfin abincin da zai ci amma sai kuka sai ranar kuma da Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da babu kuma zai gane wato kuransa ko bawa kullun ana so ya dinga godiya ga Allah sai Allah ya ƙara masa Allah ya ce wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid Allah ya ce haƙiƙa ubangijin ku yayi shela a cikin littafinsa cewa idan kuka gode wallahi zan ƙara muku sai ya ce idan kuka butulci kuma sai Allah ya ce inna azabi lashadid lalle azaba ta wato mai tsanani ne inji Allah madaukakin sarki dan haka bawa koyaushe zamo yana godewa Allah madaukakin sarki yanzu ni'ima ta lafiya ma kadai ta isa bawa ya gode wa Allah kaje asibiti kaje emergency kaga ikon Allah ka gani dannan shekaran jiya na shiga ranar alamis wani wallahi kafin shi kadai ne a emergency din nan in wanda yaje daga alamis zuwa yau zai bada labari shi kadai ne a ciki yana nan sun sa shi a wani lungu yana can tabarin ina dan ce tabarin yamma kafarsa ta kumbura an daddaure da bandeji amma kafar idan ka doso wari take shi kadai ya hada emergency din nan da wari mutun ɗaya tallinta duk girman ALE din nan da yake cikin bamako to wani ko yana nan to kaga wani Allah madaukakin sarki ya masa wato lafiya ya bashi wani abin nan yanzu wani idan ya yanke a guje sai ya je tike bai tsaya ba yanzu kuma wani yana can a gadan asibiti yana ta mi yana ta nishi yana wayyo na shiga aku yanzu wani in ba sa'a ba ma an yi hatsarin mota da shi yana nan jini ta hanci jini ta wane ne shi kuma mutun yana gida a zaune to idan mutum baya tuna irin waɗannan abubuwa ga ni'ima ta hankali da Allah madaukakin sarki ya yi wa mutane ni'ima abin nan ban sunansa shak ko na ce doctor Muhammad bin Abdulrahman al-Ariti a cikin littafinsa istamtin bi hayatika da yake kawo labari wata ranar kawai ya je wani gari muhadara sai ya ce wa ban sunansa waɗanda suka je su zo su je asibitin wato ban sunansa menene Majanin wato shine asibitin wato abin nan menene mustashfal Majanin shine asibitin mahaukata suka je su suka kai ziyara ciwon da nasu din ya dauke su ya dinga zagayawa a kansu yace sai ayi a nuna musu wani common room na mahaukatan ne ga su waɗansu suna iko waɗansu yace aka kai su wani ga wani tsirara ne aikowar uwansa yake tambayan shi nasu din yace wannan in an sa masa kaya ba shi dan abin nan yanda kasan bera haka yake diddike su zuciya diddike wani kuma ga baki ɗaya ce ɗakin nasa ne an zagaye shi da katifa in aka bar masa irin wannan ginin yana kallo naushinsa yake ta yi ya jijjiwa jikinsa ciwo a ciki wani kuma ga sunan an tattanke su akan kujera haka ban sunansa Arifi yake faɗa a cikin littafin daga ƙarshe sai aka kai su irin menene RI menene ban sunansa BIT na mahaukata din aka dinga nuna musu aka ce wannan honorable wane ne ya rasa hankalinsa wannan alleged wane ne multimillionaire ne ya rasa hankalinsa duk an kebo su an kawo su wadannan ga can ga tarin kudin amma kudin sa ba zai iya siya masa mi ba zai iya siya masa hankali Allah ya yi shi mahaukaci ya kaddara masa hauka ta biyo ta kansa amma ya Allah kai ga wani ga lafiya gaban sunansa kuma ga hankali yanzu idan ka bashi maka nazari akan abu cewa yanayin yanda kasan nan take ciki a yanzu in ya tashi ya fitar maka da wani abun nan din sai ya cika maka principal 10 kuma ka zo ya maka bayani dalla bayan dalla Allah ya bashi basira duk wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah madaukakin sarki yake yi wa bayinsu to bawa ana so da'iman wa abadan ya dinga gode wa ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa sai Allah madaukakin sarki wato sai mi wato sai ya kara masa in bai gode ba kuma shikenan to shi kuma azabar Allah madaukakin sarki sai ta hawa to kansa azabun musali aywa na'am malam yake ce mana manzon wa kana yahfizu jarahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana abin nan aminane wala yazum yace wama abada ama kadu manzon Allah bai taba aiba abinci din aibata abincin sau daya ba inishtaha idan manzon Allah ya so wannan abincin ya bukace shi akala wuse ya ci wa illa in ba haka ba kuma tarakau baya aibata abinci sallallahu alaihi wasallam wa kana yahfizu jarahu manzon Allah ya kasance yana lura da mi ja wato makwancin sa in an ce wannan makwancin manzon Allah ne manzon Allah yana mai da mi hankali akan sa shi yasa manzon Allah ya ce jibril bai guce ba yana mun wasici akan wato makwanci har sai da nayi tsammanin makwanci zai iya gadanwa makwanci haka manzon Allah ya fada wa yakrimu dayfahu sannan manzon Allah yana girmama wato bakonsa wa kana aksarun nasu tabassuman manzon Allah shine mafi yawan mutane wajen wato murmushi wa ahsanahum bishra sannan kuma shine mafi kyawun su wato wajen wato sakin fuska shi kullum manzon Allah fuskar sa a sake take baya kuntumewa sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan shammur ba dabi'ar manzon Allah ne ba sallallahu alaihi wasallam muna ga saboda kurewar lokaci da mu tsaya anan duk da shimfida malam ya mana akan dabi'un ne manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam fatin mu da roƙon mu shine Allah madaukakin sarki ya datar da mu zuwa ga dabi'un manzon Allah din dan Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Allah ya ce wallahi tabbas kyakkyawan abun koyi ya kasance a gare ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ba mu karanta mu ji manzon Allah kaza manzon Allah kaza manzon Allah kaza ba mu kuma ya zami mu dan baka wato dabi'un manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam dan mu zama wato cikakku wato mabiyan manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam dan shi duk abin da manzon Allah ya zo da shi ana so mutane su rike shi hannu bibbiyo Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakuzuhu wa ma nahakun anhu fantahu cewa abinda manzon Allah ya zo muku da shi ku karbe shi abinda kuma ya hane ku manzon Allah din Allah madaukakin sarki wato ya ce ku hannu wato sallallahu alaihi wasallam to matukar mutun zai iya wasa to yi kokari ya dabbaka ba dan komi ba dan a tashe shi tare da manzon Allah dan manzon Allah din ya ce man tashabbaha bi qaumi fa huwa min duk wanda ya kamanceccen niya da mutane yana mi tare da su dan haka to manzon Allah yana da kyakkyawan dabi'a shi yasa Allah madaukakin sarki ya yabe shi ya a cikin alqur'ani sai ya ce fa bima rahmatin minallahi linta lahu walau kunta fazzal galizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum washawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal ala Allah haka Allah madaukakin sarki ya fada manzon Allah yana da taushin zuciya sallallahu alaihi wasallam har zuwa kafin a aiko shi a mazannin manzo har lokacin yana wato a lokacin jahiliya ba a taba samun wani wanda suka yi kace nace da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya samu yabo tun kafin ya zama annabi har ma suke kiransa da al-amin wato amintacce ballantana kuma da yazo a mazannin annabi cewa Allah madaukakin sarki ya zabe shi wanda ya zama abin koyi wato sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu da bin wato dabi'unsa da kuma sunnarsa sallallahu alaihi wasallam sannan muna yin tawassuli da duk wani abin da muka aikata na alkhairi ya zama karbabbe a wurin Allah cewa Allah madaukakin sarki din ya yafe mana zunubanmu wanda muka aikata akan sani da wanda muka aikata a rashin sani ya kai rahama kabarinmu ya haskaka cikin sa ya tayar da mu da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya sa furucinmu a ƙarshe a duniya ya zama kalmar shahada ya sa aljanna ita ce makoma a gare mu duk wani fargaba da tashin hankali da wahalhalu na farfajiyar filin tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya raba mu da shi ya tashe mu a cikin zumra wato na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon sa subhanahu wataala da rai da tawassuli da abin da muka aikata da kuma sunayensa waɗanda suke kyawawa wanda ya ambaci kansa da su ko manzonsa ya ambace shi da su ko ya sanar da wani daga cikin bayinsa ko ya tasirantu da su a cikin wani ilimin gaibi nasa to mun yi tawassuli da wannan sunayen cewa duk wani mai buƙatu na alkhairi ko wani mai buƙatu a cikin mu Allah ya biya masa in alkhairi ne in ba alkhairi bane ba Allah ya canja masa abin da yake shine wato mafi alkhairi a rayuwarsa duk wanda yake fama da wata irin damuwa Allah ya yaye masa duk wanda yake fama da kuncin rayuwa Allah madaukakin sarki ya kawo masa buɗi halin da muka wayi gari muka samu kanmu na kuncin rayuwa da tsadar rayuwa da tsadar abinci da rashin tausayin wato shugabanni muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo mana wato mafita a kayyansa duk wanda yake nufin mu ko yake nufin wato kasar mu da wani bala'i ya Allah ya ubangiji in mai shiryuwa ne Allah ka shiryar da shi Allah in ba mai shiryuwa bane ba ya Allah ya ubangiji Allah ka mayar masa wato abin nan makircin sa wato akan sa ya Allah ya ubangiji Allah gare ka muke kaiwa kukan mu gare ka muke kaiwa bukatun mu ba mu da wani wanda zamu kai bukatun kukan mu zuwa gare shi sai kai ya Allah ya ubangiji Allah kana jin mu muna kiran ka ya Allah ya ubangiji Allah ka ansa mana Allah kai kace mu roƙe ka za ka ansa Allah gashi nan muna roƙon ka ya Allah Allah ba dan halin mu ba ya Allah Allah ba dan halin mu ba ya Allah Allah ba dan halin mu ba ya Allah ya ubangiji Allah ka tausaya mana Allah ka wuce mana gaba a cikin al'amuran mu Allah ka zame mana jagora ya Allah ya ubangiji Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin إنك حميد المجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أنت الذي أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.